shawa. Jin daɗi bayan sa kushi.
So he has a